bayan da ake ganin kamar kura ta lafa game da sha'anin rashin tsaro a yankin gabashin Sokoto, sai gashi ƴan bindiga sun wayoyo da sabga ta azawa ƙauyuka haraji a yankin ƙaramin hukumar mulki ta Isa. Bashir Altina Goyawa shine shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma mazaunin yankin ne na Isa.
In don dauke mutane aje a yi garkuwa da su domin kudin hansa ainihin babu ta, amma dukkan dabbobin su shanun noma tun daga baki iyaka da Goriyo da Isa har abin da ya kai iyaka ga Nijar ga wasu Isa, babu girin da zaka samu shanun noma su agargada dabbobin mutane. Sannan kuma an dawo ana azama mutane kudade daga tsauran cikin dare har tsauran magaji har garuruwa kauka waɗanda ake waye da su, ina faɗa maka kusan miliyan 3 sun katara kayan tsarin gaya shigo shi dai zai sa abu su yi sukuna aikin su na daji.
Har wayo a cikin wannan mako ƴan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye mai suna da Yeji cikin ƙaramin hukumar mulki ta Gudu dake arewacin Sokoto, inda suka bankawa garin wuta. Wannan harin dai jama'ar garin ta bakin wakilin su a majalisar wakilai ta tarayya Yusuf Isa Kurdula suna ganin harin ramuwar gayya ne aka kai musu.
Kwanakin baya ne mutanen Deji din suka yi kokari, lokacin da mutanen nan suka faɗo musu ƙauyen su suka fita kunsu da farkwata, sai da suka ga sun kama mutanen nan suka hanta su ga hukuma. Muna ganin kamar wannan abu ne yasa suka biyo don su ɗauki fansa. Bayan gida huɗu da suka gone su rusa shagunansu sun kwashi kayan masarufi sun yi gaba da su. Da haka muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari. Nan muna sake kokawa gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da Sokoto, don Allah su mai da himma. Ba abinda za ta ba talakan kai in ba tsaro ba.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya sanar.
Ƴan bindiga misalin kimanin su 15 suka shiga garin suna halbe-halbe kuma har da cinnawa wani sashe na garin wuta, wanda a sanadiyar wannan halbe-halben nasu mutum 3 sun samu raunuka waɗanda daga cikinsu ɗaya kuma mace wacce likitoci suka tabbatar da Allah ya mata cikawa, wacce kuma mutanen garin suka iya bayyana ma hukuma cewa kamar mahaukaciya ce.
Har wayo duk a cikin wannan makon wasu mutane da ba a san ko suwaye ba sun hallaka wani dan kasuwa dan asalin kabilar Ibo mai suna Obinna mazaunin unguwar Sabaru dake Sokoto. Alhaji Abubakar Turin Sabaru shine mai unguwar Sabaru.
Kowa na bikin ciki saboda ba mai son shiji wani ta'annaci ya faru ga cikin area ta inda yake riƙo. Kuma bayan Allah muna tare da su lamai lahiya in ya muri bayo rabe wani yare can da ban Hausa duk dai muna zanin girma da su filan mai lahiya, duk muna kira ga hukuma ta taimaka ta shigo ta kawo muna dauki.
Rundunar ƴan sanda ta Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin, sannan ta ce tana daukar matakai domin shawo kan matsalar rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.